To a shirinmu na nishadi a yau bakoncin wa muka samu?
Dauda Emusa.
Wanda aka fi sani da me?
Drabzi dai gaskiya suna ne wanda ya samu asali daga irin family name dina. Di daga Dauda ne kika ji Dauda.
Su a cikin sunaye kuka da dauka harufinka hada.
Di sunan mama na sunan kanwata Zainab duka su suka
ji. To wa ya shiga ciki? Ya akai ka fara waka?
To gaskiya na fara waka ne tun ina karami gaskiya. Da mama na she's a nurse. Ina binta asibiti, ina gani na take koya ma irin mata masu cikin waka ko waka gaskiya a asibiti lokacin. Ina koya musu irin wakan nan. So ni kuma daga wannan sai na fara taking interest na dawo gida ina yi. Haka ne growing day ina waka gaskiya.
Muna zancen shekara nawa?
Nan muna zancen shekara 31.
31 kana waka?
Rai kuma.
To me ya ji baka sha'awa ko me ya ji hankalin ka har ka fara waka?
Gaskiya abin da ya sa na shiga waka, na fara waka saboda na duba na gani ni inda zan akwai abin da akwai contribution da zan iya is a good amount zan iya ba al'umma, kuma ina ganin wannan shine hanyar da zan iya bayarwa tunda an ce ka yi amfani da abin da kake da shi ka isa da sako ko ta wani hanya. To ni kuma hanyar da na gan zan iya kenan, saboda na gan hanya ne da zan iya kai
ga zaka cimma burin
ka.
To waƙar wacce kake yi?
Na fi hip hop gaskiya. Na hip hop, na dai fara da hip hop ne, sai kuma along the way na gan ya zama dole in yi waƙa wanda mutane na za su amfana da shi. To dalilin da yasa kenan nake haɗawa da waƙoƙin irin Hausa, gargajiya, dai haka din na
hannun
Turanci.
To me sauraro ya gani da jin jawabi? Yi mana wata waka da mai sauraro zai san da kai yake.
Halitta mai sa maza natsuwa, ita ce garkuwar rayuwa. Dole ka natsu in kana so, everything you do I'm a let it go. Beautiful girl.
Me yasa kai wannan waka? Na ji hada beautiful girl
like you. Eh, wato wani ne, wani abokina ne ya bani labarin wata yarinya. Yake cewa tun ranar da ya ganta bai taɓa samun kwanciyar hankali a rayuwarsa ba, irin ganinta kawai ya ganta wuce.
Shikenan ta tafi da ruwa
kawai. Tun ranar dama yana cikin ɓacin rai, tun ranar sai kwata-kwata ya manta da problem nashi. Ba ma fa ya ji ya yi magana da ita ba, ganinta kawai tana tafiya. So sai na ganin wannan halittar ta cancanta. Ai, waka. Sai sana ce halitta mai sa maza natsuwa.
To banda waka ana yin wani abu?
Banda waka ina producing.
Me kake producing?
Ina producing music. Ina producing video, ina producing musical video, ina producing films kuma.
Duk kai ɗaya?
Duk ni ɗaya.
Ba kai an dama ba?
Ai yanayin ƙasar ne. Ya zama dole in kana son kai abu yanda kake so, dole in baka da karfi dole sai kai ka koyi abubuwa da dama don ka kai a cibi abin da kake so.
To banda hip hop kana yin kamar su R&B da sauransu? To iri ramuna wata
a float, yes flow, cause I got on blame, I'm so grow to make pro, I can't no blame. Come to my castle, I'm a rap, and I can't acknowledge, yes, play your heat, your apology, in this industry, just me, I give my lane blank, I never be your bottle, always trying to be your hero, who lack a lot of, I'm a tired of light, tired. I ain't got time to make it for your favor, I'm dropping this rhyme for my fairly special, I bring a promo, only creature in the gear is my show, Ray, don't stop my shining, I make peace with my lyrical, I'm so musical, my jigaboo need my lady be star, not again star, but I can't just stop. So put it on the garbage and take it slow and show me love. Let's be in the judge like a little boy happy with a plenty of toys.
An yi zama Amurka ne?
Gaskiya ba ya zama
Amurka. Ta wannan Turanci da ake zuwa mana haka?
Da yake irin environment da na yi growing, Turanci ne yawanci ake yi, kuma haka na tashi gaskiya.
Me babban nasara da ka samu a wannan harka ta waka?
Alhamdulillah, babban nasaran da na samu a wannan harkan waka shine nasarori ma dai. Dan na farko na samu a yau dai ina da yara waɗanda su ma sun koya ma wasu yara harkan production.
Haka ma mutum nawa?
Gaskiya ba za su kirgo ba. In zan iya kirga miki zan ce miki ina da yara wanda ni sun na train nasu sun fi hamsin.
kai 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 ka ce kai ban gida ne na ga mawaka da dama
dan gaskiya ba ma a arewa kade ba a ba ma arewa kade ba gaskiya har kudu akwai yaran da na san na rene su kuma su kansu sun sake renon wasu yara
ina batun an samu lambar yabo award
kwarai kuwa
kamar guda na
kamar freedom fasaha na samu award da fannin waka kenan sannan kuma recently kwanan na sake samun wani award a Mopan Motion Pictures Association of Nigeria Niger State chapter na samu best director of the kuma harkan film ne wannan
to wani film kai
kada
ka samu wannan lambar
ke kwarai kuwa actually nayi film kaman haka ko da yake yawancin su ba su fita kasuwa popularly a san su ba amma nayi film kaman Jidali nayi film kaman Sai Oga nayi film kaman Merowa nayi film kaman
to shi wanda ka samu award din wani film ne
wanda na samu award wato award din na samu competition artist ni kuma kowane kowa ya ji da nashi film makers din kowa ya ji da nashi crew so ni kuma nawa da na kai waya 25 na musu su suka imagine first a haka kuma da aka duba best director kuma aka bani kuma best director
to me babban kalubale da kake fuskanta
kalubalen da nake fuskanta shine rashin tallafi
daga wa
daga gwamnati dan yau wannan sanan da muke yi an rena ta ba a bata muhimmanci sosai ba ma ce kamar hip hop inda Hausa hip hop da muke producing yanzu kuma kamar yanda kowa ya sani ne hip hop na dawa arewa to amma kuma ba a samun tallafi daga gwamnati
to al'adan wannan shiri namu mukan yi wa mawaki tatsiye mu ce rairawa dandalin VOA ya rera mata amshi ko baiti radio ce ta matasa da ake kamata akan wayar salula ko iPad ko laptop amma ba a kamata akan waya idan muka tatsiye ka shi zaka iya
mai me zai haɗa
to bismillah
VOA, VOA, radio station, radio station, VOA, shine, radio kadai daya wanda matasa ke saurare.
To, madalla Dropsy, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.